l'importance de créer des opportunités pour tous les Américains.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Yau Litinin 20 ga watan Janairun shekarar 2025. Mahmud Lalo ne tare da Babu Yakubu Makeri, muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. To a cikin shirin namu yanzu za ku ji halin da ake ciki bayan da aka rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na 47. Muna kuma dauke da rahotanni kan wannan bikin rantsuwa yayin da Trump ya hauka ragan mulki a wannan rana mai muhimmanci a tarihin Amurka. Kazalika albarkacin wannan biki za mu jingine shirin ƴan ƙasa da hukuma da na wasanni, inda za mu buɗe layukan mu don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan wannan biki na rantsar da gwamnatin Trump. Lambar da za a kira ita ce 202-980-6850. Amma fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. An sake rantsar da shugaba Donald Trump na Republican a yau Litinin a matsayin shugaban Amurka na cikin 47. Yana mai kira ga juya hali na tunani tare da shan alwashin yin gaggawar amfani da ikonsa wurin gudanar da sauye-sauyen manufofi game da koran miliyoyin bakin haure da ke zaune a Amurka zuwa ƙasashensu na asali. Kyakkyawar makomar Amurka na farawa ne a yanzu, inji Trump a cikin jawabinsa na farko na rabin sa'a. Daga wannan lokaci koma baya da Amurka ke fuskanta ta zo ƙarshe, za mu kaita zuwa matsayi zuwa wato ga sabon matsayi na nasara da ci gaba. Babu wani mafarki da ba za mu iya cimmawa ba, ba za mu karaya ba, kuma ba za mu gaza ba. Na dawo fadar shugaban ƙasa cike da ƙwarin gwiwa da kyakkyawan zato cewa muna farkon wani sabon zamani mai ban sha'awa na samun nasarar ƙasa. Sauyi mai kyau yana mamayen ƙasar baki ɗaya, Trump yana faɗa wa wani taron mutane kusan 600 da suke zaune a zaurin taro na Rotunda a Majalisar Dokokin Amurka, da kuma miliyoyin mutane da suke kallon wannan bukin ta talabijin a duk faɗin Amurka. Sakona ga Amurkawa a yau shi ne cewa lokaci ya yi da za mu sake yin aiki da jarumta da ƙarfin zuciya da kuma kuzari mafi girma a tarihin wayewa, inji shi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce tallafin kuɗi da za a baiwa Afghanistan nan gaba zai ta'allaka ne akan dawo da kayan sojin Amurka da ake jira shugabannin Taliban su yi a yanzu. Trump ya yi waɗannan kalaman ne a wani taro a nan Washington a jiya Lahadi gabanin rantsar da shi, inda ya zurfafa wato rashin tabbas akan matsayin gwamnatinsa game da rikicin da ke faruwa a ƙasar da ke kudancin Asiya. Trump ya ce su, yana nufin da gwamnatin Biden, suna baiwa Taliban biliyoyin daloli, sun ba da kayan aikin soja masu tarin yawa ga abokan gaba. Trump yana nuni da ficewar gaggawa da kuma rashin lissafi na kwashe sojojin Amurka daga Afghanistan a cikin watan Agustan shekarar 2021 karkashin umarnin shugaba Biden. Idan za mu ba su biliyoyin dala a shekara, ku faɗa musu cewa ba za mu ba su kuɗin ba har sai sun dawo mana da kayan aikin sojanmu. To nan ne za mu duba mu ba su wasu kuɗaɗe da dama. Muna buƙatar kayan sojanmu, Trump yana faɗa ba tare da ƙarin bayani ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shirin tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas na ci gaba da gudana a yau Litinin, inda bangalorin biyu suke cikin matsayi na farko na tsagaita wutan na makonni 6, wanda ake sa ran zai kawo ƙarshen yakin da aka fara a shekarar 2023 kwata-kwata. Tuni aka sako mutane uku a cikin 99 da mayaƙan Hamas suka yi garkuwa da su a Gaza, inda aka kuma shirya sakin wasu 30 a farko-farkon yarjejeniyar. Isra'ila kuma ta shirya ta sako Falasdinawa dake gidan yari da waɗanda ake tsare da su 90 waɗanda dukkanin su mata ne da matasa a cewar Hamas kana wasu ɗaruruwa kuma za su biyo sawu kusan mutane miliyan 2 ne suke buƙatar matsuguni na gaggawa a Gaza a cewar Majalisar Dinkin Duniya wadda kuma ta yi kiyasi a wani rahoto a bara cewa za a kai shekarar 2040 kafin a sake gina gidaje da aka lalata su a yankin a ƙarshe dandalin sadarwa wato na TikTok ya dawo yana aiki ga masu amfani da shi a Amurka a jiya Lahadi bayan da aka dakatar da shi na ɗan lokaci saboda wata dokar da Amurka ta yi ta haramta dandalin sada zumuntan bisa matsalolin tsaron ƙasa lamarin da ya faru ne a daidai lokacin da ake shirin sake gwamnatin Amurka yayin da zababben shugaban ƙasa Donald Trump ya ce zai nemi tsawaita lokaci kafin dokar ta fara aiki Ya kuma ba da shawara a wani sako da ya kafe a dandalin True Social ya ce zai bari Amurka ta mallaki kashi 50 cikin 100 na kamfanin TikTok. A ranar Juma'a ne kotun kolin Amurka ta amince da dokar da Majalisar Dokokin Kasar ta yi wadda ta buƙaci a haramta TikTok har sai kamfanin na China ya sayar da shi zuwa ranar Lahadi. Gwamnatin Biden dai ta ce ba za ta nemi aiwatar da dokar ba a kwanakin ƙarshe na mulkinsa inda ya bar batun ga Donald Trump da gwamnatinsa idan ya ɗaure kan mulki a yau Litinin.
To a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji dazunan ne aka rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na 47 bayan da ya lashe zaben 2024 kuma na tattauna da abokin aiki na Sarfil Hashim Gumel wanda ya halarci bikin rantsuwar ya kuma fara ne da bayaninsa kan jawabin da Trump ya yi
a cikin jawabi da ya karbar wannan mulki ya tabo batutuwa da yawa misali duk abubuwan da ya ringa fada lokacin yakin neman zaben sa mun ji shi ya ƙara nanatawa a wannan wato jawabi da ya na karbar mulki inda ya kiran wasu abubuwa da daman ya alƙawarin cewa zai samar da wasu dokoki nan take da zarar ya karɓi mulki to yanzu haka ya faɗa cewa ya ma rubuta akwai wasu dokoki da ya saka wa hannu wanda ɗaya daga cikin dokokin wanda za ta janyo cece-kuce ita ce dokar da aka baiwa wadda take kare masu sauye jinsin su a nan Amurka to a cikin jawabin Trump ya fito ya gaya musu cewa wannan doka za a zai cire wannan kariya da ake ba su to na tabbatar wannan kan zai taba mutane da yawa sai kuma batu da ya tabo na wato mashigin Panama Canal wani mashigin ruwa ne da Amurka ta gina kuma ba dai yanzu haka ana cewa ba na Amurka bane na kasar Panama ne to amma ya ce za su kwato domin yayi ikrarin cewa yanzu haka China ce take gudanar da wannan mashigin ruwan to shi kansa zai iya janyo cece-kuce ba ma Amurka ba da sauran duniya baki daya
Sarfil wani abu da na ga ja hankalin mutane gabanin akai ga waɗannan dokoki da ya sa wa hannu shine shi Biden da Trump tare suka shiga mota daga can fadar White House zuwa wajen wannan rantsuwa wani ƙarin haske zaka mana dangane da haka duba da cewa waɗannan ƴan siyasa manyan ƴan siyasan Amurka biyu ba sa ga maciji a tsakanin su
wato tarihi ya nuna mana wani abu a yau yanda muka ga Donald Trump da shi da wato shugaba Joe Biden mai barin gado sun hau mota ɗaya kamar yadda ka faɗa har zuwa ginin majalisa wannan abu ne da in aka ce wani zai faru ko jiya ko shekaran jiya ba ma zai taɓa yadda ba saboda duk lokacin da mutanen nan biyu suka samu dama ɗaya kan soki ɗaya wato su kan cike junansu bisa wasu bambanci na ra'ayoyin siyasa to hakan ba ƙaramin nuna wa jama'a ko kuma ƙaramin nuna Amurkawa haɗin kan shugabanni a wannan rana duk da yake wannan rana daman rana ce mai muhimmanci wato dukkan Amurkawa kan dauke duk wani abu da ke tsakanin su su saka ƙasa a gaban su to abinda suka nuna mana kenan a yau kuma abinda Amurka suka shaida kenan
to har ila yau dai wani batu kuma da ke jan hankali shine tun sallama bakin da basu da takaddun izinin zama kasar nan. Kamar ya yi magana kan wannan batu shi ma?
Wato a cikin dokokin da na rubuga ma zai sa hannu a yau akwai wata doka da zai sa wa hannu wadda ma za ta ayyana dokar taɓaci wato a iyakar Amurka da Mexico. Saboda a toshe wannan hanyar ma a daina ma shigowa kwata-kwata. Waɗanda suke ciki kuma waɗanda yake da su a nan waɗanda suke zaune ba bisa ka'ida ba da kowace ƙasa suke ya yi alwashi kuma ya yi alƙawarin tabbas zai kwashe su ya maida su ƙasashen da suka biyo. Kuma wannan yana ɗaukar hankali sosai domin a yau duk ba Amurkawa da na tattauna da su a wannan taro. In na tambaye su menene yasa suke goyon baya ko me suke tsammanin gwamnatin Trump za ta yi musu yana daga tattalin arziki sai magana bakin hauren nan wato ya zo batu na biyu da naga Amurkawa sun mai da hankali sosai kuma suke jin wannan batu a cikin zuciyarsu.
Sarfilu Hashim Gumel kenan. To ƴan kasashen duniya daban-daban musamman na kasashen Larabawa na ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan rantsar da sabon shugaban kasa Donald Trump da ya kama aiki ɗazun nan. Wakilinmu Lamida Abubakar Sokoto da ke birnin Makka na ƙasar Saudiya ya jiyo mana ra'ayoyin jama'a kan hakan.
He was the person that pulled out military from Afghanistan that benefited us. He will stop the war in Ukraine.
Wannan yana cewa ne sunana Muhammad Al-Mustafa. Muna cike da farin ciki kan sake tabbatar da Donald Trump a matsayin shugaban kasar Amurka a karo na biyu. Ina iya tunawa shugaba Donald Trump ya taka muhimmiyar rawa kuma ya kawo muna sauki matuka yayin yakin Afghanistan kuma kaga an riga an samu sauki a yakin da ake yi a Gaza an riga an dakatar shi da kasar Ukraine da Russia. Tuni dai da dama na ganin cewa shugaban kasar Amurka shugaban kasa ɗaya ne tilo da ya taka muhimmiyar rawa a yakin Korea ta Kudu inda kuma shine shugaba na farko da ya kai ziyara a Korea ta Arewa. Shima wannan yace
yes of course he's before take good advice for Gaza people and for other.
Yana cewa ne sunana Ali yace ni dai a da na yi tunanin cewa akwai babban kalubale musamman abin da ke faruwa a Gaza kodai ke dai yanzu an cimma wata muhimmiyar jejeniya wadda tuni tabbata tarihi. Hamas ma ta fara sakin wasu fursunoni waɗanda ta yi garkuwa da su a Gaza. Saboda haka shugaba Donald Trump alheri ne ga duniya. Shi kuwa wannan yace
Muhammad Al-Masafa from Jordan in my opinion I hope anything very very good.
Yace wani sabon shugaban kasar Amurka Mr. Donald Trump mutumin kirki ne kuma yana da kwarewa matuka musamman ta harkokin siyasa da mulki da tattalin arziki. Sannan kuma yana da ajenda da dama ga kasar ta Amurka musamman Amurka da suka zabe shi. Kullum dai Donald Trump yana maganar kasarsa da 'yan kasarsa kuma dangantaka tsakanin kasarmu da Amurka abu ne mai kyau. Muna cike da farin ciki kan samun nasarar Trump a karo na biyu. Su ma dai 'yan kasashen Afirka da dama da suka zo gudanar da aikin umra a kasar ta Saudi Arabia ga abin da suke cewa dangane da sake rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban kasar Amurka a karo na biyu.
Sunana Abdullababa Idris. Muna marhaba da kowane shugaban kasa ya zo ya ci gaba da adalci da sauran al'umma ta duniya.
Sunana Alhaji Yakubu Muhammad ni dan kasar Niger ne. Donald Trump ba sabon shugaban kasa bane saboda yayi takata sharawa mutane sun gani. Yanzu wannan salo na biyu da yazo ba mu yi mishi wani kakkawan zato ba wani kallon muhimmanci yake ma Afrika ba. Saboda a cikin magungunan shi ma yana cewa ba da Afrika ba cikin salon ta yi. Kakkawan zaton da muke yi mishi dai tana yi wa yaki za ta tsaya saboda ba mu yaka bane.
Sunana Sheikh Abdul Karim na garin Makka. Canjin gwamnatin isa shi wannan Donald Trump da zuwan shi muna fata insha Allah ya kawo alheri. Tunna ga wannan yayi kawo cikin gaba sosai a cikin kasashen mu na Afrika ko kuma a cikin kasashe na Larabawa baki da yan.
Lamido Abubakar Sokoto murar Amurka daga birnin Makka kasar Saudi Arabia.
Gaida Lamida Abubakar Sokoto. Yanzu kuma ga abin da wani dan Kenya da dan Somalia da wata ƴan Najeriya suke cewa game da dawowar shugaba Trump.
I look forward to more friendly.
Ina fatan ganin ƙarin hulɗar cinikayya da samar da tsare-tsare daga wannan gwamnati don amfanin kasashen Afirka musamman Kenya kuma musamman a fannin fitar da kayayyakin mu zuwa Amurka. Sannan a sassauta matakan ba da biza musamman ga waɗanda suke zuwa karatu saboda abin akwai wuya.
because it has been a bit hectic.
The elected president, you are a businessman, and we hope this time.
Zababai shugaban kasa, kai dan kasuwa ne. Muna kuma fatan a wannan karan zaka saka hannun jari a Somalia saboda yadda muka gani a mulkin ka na farko. Muna buƙatar tallafin Amurka da kuma kasuwancin Amurka a Somalia. Ina fata zababban shugaban kasar zai yi abin azo a gani tare da ƙara zama cikin makusantan mu da nuna abota mai armashi.
Our future and we will be much closer and friendlier.
I believe you will come in and work.
Na imanin zai yi wa Amurka aiki domin sama mata mafita mai kyau.
Rayoyin wasu wato wani dan Kenya da dan Somalia da wata ƴan Najeriya kenan. Ta shugaba Donald Trump da ya dawo karagan mulki a wani lamari mai cike da mamaki a zaben 2024 ba shine shugaba ɗaya tilo da irin wannan koman ba. Wasu da dama sun ba duniya mamaki ta hanyar dawowa kan karagan mulki bayan faduwa zabe yayin neman wa'adi na biyu. Sarfil Hashim Gumel na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya fassara mana.
Shekaru hudu bayan shan kaye a hannun Joe Biden, Trump ya yi nasarar samun wa'adi na biyu a matsayin shugaban Amurka.
I think that we just witnessed the greatest political comeback in the history of the United States of America.
Zaɓen mataimakin shugaban Amurka J.D. Vance kenan yake cewa, ina tsammanin mun shaida dawowa mafi girma a fannin shugabanci a tarihin siyasar Amurka. Sai dai ba Trump bane cikin shugabannin duniya da ya nasara koma kan karagan mulki. Daga shugaban Amurka Grover Cleveland zuwa shugaban Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Da wasu da dama sun sami irin wannan nasara, amma da sakamakon mabambanta. Troy Senick shine marubucin littafin A Man of Iron.
Robert Cleveland is an unusual story in the history of
ya ce labarin dawowar Grover Cleveland kan karagar mulki wani abu ne mai kamar almara, saboda ba a taba zata ba. Cleveland ɗan jam'iyyar Democrat ne shine shugaban Amurka ɗaya tilo in banda Trump da aka zaɓa wa a DB ba a jera ba.
He is this very working class.
Senick ya ƙara da cewa shi ma ma'aikaci ne mai bin doka, mai yaƙi da cin hanci da rashawa, wanda yake da matuƙar muhimmanci a wannan zamani, domin akwai tarin cin hanci da rashawa a matakin gwamnatin tarayya. Cleveland ya samu nasara da mafi ƙarancin ƙuri'u a 1884, duk da abin kunya na lalata da ya fuskanta, inda ya amince cewa mai yiwa ya haifi ɗa ba ta hanyar aure ba. Amma a yunkurinsa na sake tsayawa takara, ya yi yaƙin neman zaɓe kan rage harajin shigo da kayayyaki, kuma ya yi rashin nasara.
But it ends up being, ironically enough, a central part of the.
Amma abin ya ƙare da bin mamaki, inda ya koma ofis bayan shekaru huɗu, domin a cikin shekaru huɗun da baya nan, shugaban jam'iyyar Republican ya shigo, kana da rinjayen jam'iyyar Republican a majalisa. Sun ƙara yawan kuɗin fito. Kuma jama'a sun fara farkawa daga abin da Grover Cleveland ke faɗi, saboda suna ji a aljihunsu farashin komai ya tashi. Don haka Cleveland ya tsallake daga zama shugaban Amurka na 22 zuwa 24. Wani shugaba da ya sake koma kan karagan mulki shine Prime Minister Burtaniya Winston Churchill. Ya jagoranci ƙasarsa a yaƙin duniya na biyu da kuma samun nasara akan ƴan Nazi na Jamus, lamarin da ya ƙara masa farin jini.
The Right Honorable Winston Spencer Churchill.
Churchill Hill kenan yake cewa, za mu iya samun farin ciki na ɗan wani lokaci a yau. Rana ce ta nasarar nahiyar Turai. Amma bayan watanni biyu kacal, jam'iyyar Conservative ta Churchill ta sha kai da mafi muni. Bayan shekaru da aka kwashe ana yaƙi, 'yan Birtaniya sun kwaɗaitu wajen ganin sun manta da abin da ya faru, inda suka amince da sauye-sauye da babbar jam'iyyar ta gabatar. Amma Churchill ya koma gidan Firaminista a 1951 mai lamba 10 da ke titin Downing. Sai dai rashin lafiya ya tilasta masa yin murabus a shekarar 1955. Sannan a Italiya akwai hamshaƙin mai kuɗin nan Silvio Berlusconi, wanda ya ta samun nasara aiki a matsayin firaminista.
Buonasera tutti.
A shekarar 2013 an same shi da laifin zamba da haraji, tare da dakatar da shi daga mukamin gwamnati na tsawon shekaru 6. Amma Berlusconi ya sake dawowa da ƙarshe a shekarar 2022. Ya lashe kujerar majalisar dattawan ƙasa da shekara guda kafin rasuwarsa. A nahiyar Afirka kuwa, misali mafi kusa da za a iya bayarwa shi ne na tsohon shugaban da ya sake komawa mulki bayan kammala wa'adin farko shi ne John Drama na ƙasar Ghana.
I, John Dramani Mahama.
A ranar 7 ga watan Janairu aka rantsar da Mahama mai shekaru 66 bayan lashe zaben da aka yi a watan Disamba bara. A shekarar 2016 shugaba Dramani ya nemi wa'adi na biyu amma tsohon shugaban na Ado Akufo a wancan lokacin ya kada shi. Dramani ya gaza komawa wa'adi na biyu ne bayan da al'ummar Ghana ta yi wa gwamnatinsa yankan kauna saboda abin da ta kira taɓaɓɓarewar tattalin arzikin ƙasar. Sai dai shekaru 8 bayan wannan kai, Dramani ƙarƙashin jam'iyyarsa ta NDC ta lashe wa'adi na biyu bayan da ya kada tsohon mataimakin shugaban ƙasa. Sai dai shekaru 8 bayan wannan kai, Dramani ƙarƙashin jam'iyyarsa ta NDC ya lashe wa'adi na biyu bayan da ya kada tsohon mataimakin shugaban ƙasa Muhammadu Bawo Miya na jam'iyyar NPP. Babban labarin dawa kan mulki na iya zama na shugaban Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Lula ya tsaya takarar shugaban ƙasa har sau uku kuma ya sha kai kafin daga bisani ya samu nasara a shekarar 2002. John French mai sharhi ne kan siyasa daga Jami'ar Duke. Ya fito ne daga ajin ma'aikata, dan asalin kungiyar kwadago mai ra'ayin gurguzu, mai tsatsauran ra'ayi, kuma akwai shakku ko zai iya nasara ko a'a a shekarar 2002. Lula ya ci gaba da samun nasara a wa'adi na biyu a ƙarƙashin dokar Brazil ba zai iya tsaya takara na uku ba a jere, ko da yake zai iya sake gwadawa daga baya. Amma a shekarar 2018 an dakatar da shi daga tsayawa takara bayan an same shi da laifin cin hanci da rashawa. Ya shafa kwanaki 580 a gidan yari kafin a soke hukuncin da aka yanke masa, wanda hakan ya ba shi damar samun nasara kan Jair Bolsonaro mai ra'ayin mazan jiya a 2022. Lula da Silva kenan ke cewa sun yi kokarin su binne ni da rai, amma har yanzu ina nan. Duk da yake labari ne mai ban sha'awa na komawa kan mulki, Lula, kamar Trump, ya sake karɓar ragaban mulki a cikin duniyar da ta sauya sosai, kuma hakan na iya tabbatar da ƙalubale.
Kada a manta ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar da muka yi alƙawari, yanzu lokaci ne da za mu buɗe layukanmu don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku game da rantsar da shugaba Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na 47. Lambar da za a kira ita ce 202-980-6850. Mun samu kira daga jihar Nasarawa. Wane ne a kan layi? Nasarawa, kana tare da mu? Kana kaman line nasa ya katse.
Na'am. Hawa ta alo, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Da kuke magana?
Wato sunana Sahabi mai kajiwa gajir karamo kuma kurfa a jihar Katsina.
To muna jin kamalan Sahabi.
Gaskiya ne wannan rantsuwa, gaskiya sai dai mai fatan Allah ya sa ta zama alheri ga ƴan Afrika baki ɗaya. Domin ya zo da salo daban-daban. Saboda gaskiya kamar ga alama babu kishin Afirka a tare da shi, amma dai muna fatan Allah ya sa, Allah ya canza mai tunani, ya zanto mu ƴan Afirka ya dan sauƙaƙa mun.
To muna godiya Malam Sahabi daga jihar Katsina, wurin mu tsallaka jihar Nasarawa. Wanne ne a kan layi? Dan Nasarawa, kana tare da mu? Kana kaman layin nasa yana da tangarɗa. Lambar da ita ce 202-980-6850. Kuma wane ne a kan layi daga Gombe?
Bello Alhassan ne daga Gombe.
Taumuna jin kamalan Bello Alhassan.
Mun yi murnan shugaba Donald Trump. Allah sa ya zama maka ƙasa alheri da kuma Afirka gaba ɗaya. Allah ya taimake shi riko.
To mu ne da godiya Malam Bello Alhassan a jihar Gombe. Muna tattaunawa ne dangane da rantsar da shugaba Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na 47, wanda aka rantsar ɗazu-ɗazun nan bayan nasara da ya samu a zaben 2024 da aka yi.
inda ya kara da ita karar Democrat wato Kamala Harris wacce ita ce mataimakiyar shugaban kasa tsohuwa kenan a zamanin mulkin Biden da ya shude dazu-dazun nan. Lambar da za a kira ita ce 202-980-6850.
Ina taya dukkan Donald Trump ya zo nan to muna
jin ka na Niger kamar line na Niger ya katse shi ma saboda watakila wata tangarda da kuke fuskanta. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. Mun samu kira daga Taraba. Wane ne akan layi?
O shi Tela dan Anata, karamar hukumar gasa na gwamnatin Taraba State.
To muna jin ka.
Dama mu tun farko Trump ba damuwa ya gama mu Afirka ba. Dan haka mu dai sai da mu sai dan kasan murnan sun zabe shi. Allah ya sa musu abin da zai dace da yanayin su. Mu dai mun san sai mu abu shi dama.
To muna godiya na Taraba. Bari mu je Jigawa. Wane ne akan layi? Na Jigawa kana tare da mu?
Ka zane daga Kasaure.
Eh to muna jin ka.
To muna fatan alheri ga wannan gwamnati da ta tuntunu da rigimar Palestina da ta tsaya Allah ya tabbatar da ita.
Muna jin ka.
Kuma muna fatan alheri da duka duniya Allah ya kawo zaman lafiya ga baki daya.
To amin summa amin. Daga ne muka kawo wannan zango na daukan wayoyinku sai kuma gobe idan Allah ya kaimu. Yanzu ga labaran duniya a takaice.
An sake rantsar da Donald Trump na Republican a yau Litinin a matsayin shugaban Amurka na cikon 47. Yana mai kira ga juyin juya hali na tunani tare da shan alwashi da yin gaggawar amfani da ikon saurin gudanar da sauye-sauyen manufofi game da tare da koran miliyoyin bakin haure da suke zaune Amurka a zuwa kasashensu na asali. Kyakkyawar makomar Amurka na farawa ne a yanzu, inji Trump a cikin jawabinsa na farko na rabin sa'a. Daga wannan lokaci koma baya da Amurka ke fuskanta ta zo ƙarshe, za mu kai ta zuwa ga sabon matsayi na nasara da ci gaba. Babu wani mafarki da ba za mu iya cimma ba, ba za mu kare ba, kuma ba za mu gaza ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya kuma ce tallafin kuɗi da za a baiwa Afghanistan nan gaba zai ta'allaka ne akan dawo da kayan aikin sojan Amurka wanda ake jira shugabannin Taliban su yi a yanzu. Trump ya yi waɗannan kalaman ne a wani taro a nan Washington a jiya Lahadi gabanin rantsar da shi, inda ya ƙara zurfafa rashin tabbas akan matsayin gwamnatinsa kan Taliban.
To masu sauraro, ba kiɗa abin da ya sauka kenan ashirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 5 kenan na safe agogon Ghana za ku ji wata tawagar abokan aikinmu. Bari mu yi amfani da wannan dama mu miƙa saƙon ta'aziyya ga Abdulaziz Adili Toro bisa rasuwar mahaifinsa Alhaji Adili Toro, da fatan Allah ya ji kansa, amin. Mun zama madadin Baba Yakubu Makeri da ya tani gabatarwa, da Fiona Nandudu da ta haɗa mana shirin, sai injiniyanmu Bob. Ni Muhammad Lalo ne ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya.